su. Yanwa kun ga yadda al'amura suke haka ake buƙatar kowa daga cikinmu ya yi ƙoƙari a rayuwarsa ya yi wani abu na alkhairi, ya kafa wani abu na alkhairi, ya sa hannu a tabbatar da wani abu na alkhairi. To yana nan ya ta ganin wannan alkhairin, kuma bayan ya rasu ma ya ta ganin wannan alkhairin. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza matal insan, idan mutum ya mutu, in qata'a amaluhu illa min thalathin, ayyukansa gaba ɗaya an yanke su sai guda uku kurum: sadaqatin jariyatin, sadaka mai gudana, aw ilmi, wanda ake amfanuwa da shi, awaladin salihin, ko ɗa nagari, ya du'u lahu, wanda yake yi masa addu'a bayan ya mutu. Wannan hadisi yana da matuƙar muhimmanci mu riƙa tunatar da kawunanmu a kansa. Cewa idan mutum ya mutu, gaba ɗayan ayyukansa komai fayil na kandiri da zai, sai fayil uku ne kurum yake zaunawa. Shi wannan za a yi ta turawa, a yi ta turawa, a yi ta turawa. Shi ne sadaqatul jariyatin, ita sadaka mai gudana ɗin nan. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani wajen ya yi bayaninta da yawa, sadaka mai gudana ɗin nan. A wani hadisin mai ƙarfi kai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya mutu, babu abin da yake ci gaba da gudana a cikin fayil ɗinsa sai abubuwa kamar haka. Ya ce ainihin wato gida da mutum ya gina shi na baki, duk lokacin da aka sauka ko ba a sauka ba, to za a yi ta tura masa lada ko bishiyar da ya dasa ta, matuƙar tana nan, mutum ya ci, dabba ta ci, tsuntsu ya ci, a sha inuwa, to za a ci gaba da rubuta masa ainihin wannan ladan ko masallaci da ya gina, ya zama ana ibada a ciki, to za a ta rubuta wannan ladan ko kuma rijiya da mutum ya gina ta, ya tona ta, ake shan ruwan. Ita ma za a yi ta rubuta ladan duk lokacin da wani abu ya yi amfani da wannan ruwa, ko kuma wata ƙorama da mutum ya janyo daga wani waje ya kai ta wani waje. Yanzu sai ka ce famfo ne aka janyo daga wani waje aka kai wani waje, to za a yi ta rubuta wa mutum lada duk lokacin da aka yi amfani da wannan ruwan. Haka nan Alƙur'ani, musahafan warrasahu, Ƙur'ani da mutum ya bari ake karantawa, to duk lokacin da aka yi karanta Alƙur'anin nan, to ana ta rubuta wannan mutumin wannan lada. Ko kuma ɗa na gari wanda ya bar shi yake yi masa addu'a bayan ya mutu, za a yi ta rubuta masa wannan ladan babu yankewa. Waɗannan abubuwa guda bakwai haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa za a yi ta rubuta wa bawa ainihin wato ayyukan alkhairi. To idan ka ɗauko ainihin abin da ya shafi ɗa na gari ɗin nan, ko kuma ilimi da aka amfana ɗin nan, ɗa na gari ɗaya iri biyu ne: akwai ɗa na jiki, ɗanka wanda kuka haifa da kai da matarka, ɗanka ne na jikinka. To akwai ɗa na ruhi, yanzu ma da yake ta zana, liba yake ta zana mana, wane ma ɗannan makarantar ne, 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 su ji ƴaƴan malam ne na ruhi. Duk lokacin da ka zo ka zauna tare da shi, ka saurari wata kalma ta alkhairi, wanda kuma su gaba ɗaya rayuwarsu alkhairi suka yi jaba na kurakuran, ina akwai su ba su da yawa ba mu ce masumai bane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annaba su ne masumai mu ba mu ce malaman mu ce wannan mu ba za ku rafurai ba amma dai alghairan su suna da yawa kwarai da gaske saboda haka mu su muke gani to ƴaƴa din nan na alkhairi wanda aka koyawa istighfari aka koyawa la ilaha illallah aka koyawa alqur'ani aka koyawa sarki aka koyawa sallah aka koyawa ainihin salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka koya musu kyauta aka koya musu yafiya aka koya musu alkhairi aka koya musu sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka koya musu sifofin sahabbai aka koya musu aka koya musu aka koya musu wadannan ayaya na ruhi Allah ya yawa da su saboda ga muna fatan Allah ya ji kasho malam Tijani Allah ya rahama a gare shi Allah ya waɗannan ayyukan na alkhairai da aka yi Allah subhanahu wataala ya tura masa cikin ainihin wato littafin sana alkhairai ya tura masa ya tura masa dan albarka alqur'ani albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ga yan uwa ba dogayen kalmomi za a yi ba amma ni ma dan na shiga wancan zulun na malam din ni ma dan dan taba cewa ina yi wa kaina wasiya ina yi muku wasiya kada ku yanke daga yawan istighfari a rayuwa kada a yanke daga yawan istighfari a rayuwa istighfari wani irin ainihin wato jari ne mara yankewa wani irin jari ne mai alkhairi wanda ka samu wanin kama ya samu maƙoci ya samu masoyi ya samu wato maƙiyin kama ya samu ainihin alkhairin istighfarin ka Allah subhanahu wataala ya faɗa mana faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumjidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara istaghfiru rabbakum ko ne muga mara ubangijin ku Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana ghaffara shi Allah haka yake an je da na fasara ko innahu kana ghaffara shi Allah haka yake ko kai mu fasara an ataba sai ya kasance ba haka ake cewa ba an gare ko sai haka yake innahu kana ghaffara Allah subhanahu wataala haka yake mai yawan karbar gafarar bayan sa ne in sun nema yursil sama'a 'alaykum midrara da kun nemi gafarar zai gafarta to yana gafartawa kuma to ba iya nan zai tsaya ba an ya fi zunuban sai kuma ya aiko giragizai a ta ruwa a ta ruwa a ta ruwa yursil sama'a 'alaykum midrara a ta ruwa ƙoramu su cika koguna su cika rijiyoyi su cika gonaki su yi ƙetaf a samu amfanin gona a samu na lambu a samu ainihin kifi a samu ainihin wato abincin mutane su samu abinci a ci a yi mulmul a ƙoshi bayan ƙofar rago aka yi masa makami a makasa ainihin suka kare shi yana rasuwa aka zo aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutumin nan da yazo musulunci a wajen kada zo ya rasu kace ya aka ce kai ya rasulullah yace yana ina ku zo ku nuna mun shi ku nuna mun shi aka zo aka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a kansa yace wanda yake son ya ga dan aljanna wanda bai taba yi wa Allah sujada ko ko a daya ba sai ya dubo wannan mutumin ga tana akwai la ilaha illallah muhammadur rasulullah kwaya a amma ku duba ta'addancin da aka aiko wasu mutane da sunan addini suke yi wa wannan addini na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su duba mutane sun cika masallaci an yi sallar lasar an gama an yi sallar lasar an gama sallar lasar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sallal bardaini wanda ya sallaci sanya ya guda biyu akan lokaci dakhala aljanna ya shiga aljanna kullun ya gama malamai suka ce sallar asuba ake nufi da sallar la'asar kaga garin da mutane sun cika masallaci an yi sallar la'asar ana gamawa a jira a daira ayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ayi bismillahir rahmanir rahim akara jafatiya ayi istighfari ayi salatin annabi ayi la ilaha illallah la ilaha illallah jaya da sunan ainihin wato waziba sai wani ya zo ya kallo waɗannan mutanen gaba ɗaya ya ce musulkai ne saboda suna da rika sai Allah wannan ba a yi wa addinin musulunci ta adalci ba ba a yi wa annabi Muhammad da rufin kirki ba maimakon ka kara al'ummarsa kana fitar masa da al'umma kana rage masa al'umma to da ka yan uwa to wallahi kar ka yadda wani dan baya ga dangi ya nemi ya raba ka da tarbi ya nemi ya raba ka da da'irar zikiri kai mai hankali kuma mara hankali ya zo ya raba ka da ayyukan aikin hankali Allah yana cewa allazina yadhkuruna Allaha qiyaman inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la'ayatin li ulil albab hakika cikin halittar samai da halittar kasai da saba wajjare da rana wallahi akwai wasu irin ayoyi amma ba mai gane ayoyi sai ulil albab sai masu kaifin hankali kamar an tambayi Allah subhanahu wataala su wane ne masu kaifin hankali ya Allah sai ya bada amsa ya ce allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar masu hankali su ne allazina yadhkuruna Allaha su ne masu yin zikiri a tsaye qiyaman wa qu'udan in sun gaji da yi a tsaye su zauna a zaune su ta yin zikiri a zaune in sun gaji da yi a zaune su shingida kafin bacci ya dauke su suna la ilaha illallah wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard suna tintinci ne a cikin halittar sammai da kasai suna cewa rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci waɗannan abubuwan dan barna ba subhana sarki ya tabbata a gare ka baka na azaban nar ta tsare mu azabar wuta ya Allah Allah ya ce masu zikiri a tsaye masu zikiri a zaune masu zikiri a shingide masu hankali ne wani ya zo ya kalle su ya ce mahaukata ne to kai yanzu mahaukacin ina ne zancen Allah malikinka za ka ɗauka ko zancen mahaukacin mahaukata zancen mahaukatan mahaukata za ka ɗauka ko zancen malikinka Allah subhanahu wa ta'ala shi dai Allah ya ce masu zikiri masu hankali ne masu yi a tsaye masu yi a zaune masu yi a kwance in wani ya ce bayan mun ji an abin da muke cewa zikiri bismillahir rahmanir rahim in za a shiga ban daki a yi akwai zikirin shiga ban daki in za a fito zikirin ban daki in za a shiga gida in za a fito shiga masallaci in za a ci abinci in an gama cin abinci za a kwatanci iyali wannan zikiran su ne sun ta zo da su na ce masa Allah sarki gudun mun san su kuma duk muna yi amma alƙa'ir annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi da kansa muka ji ya faɗa a balar a fadalar zikiri la ilaha illallah sama shi da kansa muka ji ya faɗa a balar a fadalar zikiri la ilaha illallah a fadalar zikiri la ilaha illallah wa fadalar du'a alhamdulillah hadisi ne ke cewa daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda zikire ne ba mu ce ba zikire ba ne ko muna yi amma annabi ya ce mabibicin zikiri ita ce kalmar la ilaha illallah to da ka yan uwa ya wani zai zo haka kullun ya raba ka da ainihin gun ya baka ainihin jubalin kasa to da ka wallahi karka yadda a raba ka da zikiri karka yadda a raba ka da istighfari karka yadda a raba ka da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce wanda ya salati kwaya sai a gare ni sallallahu alaihi biha asara hadithun muslim Allah zai salati goma a gare ka in ga salati kwaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi salatin Allah kwaya ta a dauka hadi tara a dauko kwaya daya wani ne zai iya lissafa iya alkhairi da yake cikin salatin Allah kwaya daya akwai shi to haka ai alaba kare wannan kuma alaka ne dan an ce a cikin wajiba ne ko a zikirin juma'a ne ko a lazimi ne ba a so kai dan bid'a ne to in an je taron kasa an yi talatin shi wannan ba komai in an je taron kasa na wata kungiya in an yi talatin a can shi ne ba komai kanku yadda wawaye taku wallahi kanku yadda wawaye su wawaye taku kanku yadda soka yasu sokan tadda ku kanku yadda jona yasu jona tadda ku kanku yadda soto labaye su mai da ku so labaye kanku yadda sako kuma ki ballo da kai su mai da ku ainihin sako kuma ki ballo da kai wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ya zika so malam tijani Allah ya zika so malam tijani Allah ya zika so malam tijani kawai goje Allah ya masa rahama Allah ya kare shi da bayan sa kadifar sa Allah ya karfafe shi a wajen tsayawa tsayin daka wajen abin da malam yayi kar ai wani abu daban ba wanda malam yayi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya jidda rahama a gare shi ya kare raya wannan zawiya Allah ya kare raya wannan zawiya Allah ya karra da wannan zawiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.